لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومعنى الزهد في شيء. عدرسي دمك كرنت وانا لتافينا مختصر جامع العلوم والحكم، وان دا أصلا لتاف جامع العلوم والحكم شره نيدا الحافظ ابن رجب الله يمس رحمه yayi ga littafin arba'una na Imam an-Nawawi Allah ya musu rahama baki daya. To, mun tsaya a darasi da ya gabata muna karatu hadisi na 30 a hadisi na 31 hadisin Sahlu ibn Sa'd as-Sa'idi Allah ya kara masa yadda, wanda yake cewa ya tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama, yace: ya ma'aikin Allah, dullani ala amalin, ka nuna mun wani aiki, idza amiltuhu, inna aikata shi, ahabbani Allahu, Allah zai kaunace ni ya so ni, wa ahabbani nas, mutane ma za su kaunace ni. Fa kala, sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da shi: izhad fi dunya, ka guji duniya, yuhibbuka Allah, Allah zai kaunace ka, wa izhad fi ma inda nas, ka guji abin da ke hannun mutane, yuhibbuka nas, mutane za su kaunace ka. To, shine malam yake bayanin wannan hadisi, yake cewa ma'ana zuhudu fi shay, abinda ake nufi da yau darasinmu na 35 ne. Yau darasinmu na 35 ne, muna biyu ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1443, wanda ya dace da 9 ga watan 10 shekara ta 2021. Inda malam yake cewa wa ma'ana zuhudu fi shay, abinda ake nufi da zuhudu, ma'ana gujewa abu, shine al-i'radu anhu, kawar da kai ga barin wannan abun, listiqlalihi, domin wadatuwa ga barin wannan abun, wahtikarihi, da kuma raina wannan abun da rashin kimanta shi, wartifa'il himmati anhu, da kuma daukewar himma akan wannan abun. Ma'anan an ce fulanun zahida fi shay, ko fi shay'in, abinda ake nufi ya guji abun, ya kyamaci abun, bai damu da abin ba, ba yi da himma akan abun, shine ma'anar zahida, mutum ya guje wa abu. Yuqalu, malai yace, akan fada da larabci, ace shay'un zahida, wani abu dan kankani, ai qalilun haqir, kankani wanda yake abin renawa shine zahid. Wa kad takallama salafu, malai yace magabata sun yi magana, wa man ba'dahum, da wadanda ke bayan su, fi tafsiri zuhud fi dunya, cikin bayanin ma'anan zuhudu dangane da duniya. Mana an ce ai zuhudu ko a guji duniya, me ake nufi? Magabata an rawaito maganganu daga gare su, wa tanawa'at ibaratuhum anhu, bayanin su ya zo daban-daban dangane da ma'anar guje wa duniya ko kuma zuhudu a duniya. Rawal Imam Ahmad fi kitab az-zuhud, Imam Ahmad Allah ya masa rahama yana da littafin sukutum mai suna az-zuhud, kitab az-zuhud, ya rawaito a wannan littafi, kala yake cewa kala Abu Muslim al-Khawlani, Abu Muslim al-Khawlani yana cewa ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال, gudun duniya ba yana nufin haramta halal bane, mana abin da yake halal a haramta aki amfani da shi ba haka bane, wala iza'atil mal, sannan baya nufin tozarta dukiya da wulakanta ta, wa innama az-zahadatu fi ad-dunya, yace abin da ake nufi da gudun duniya, an takuna bima fi yadillahi aw taqu mimma fi yadayka, kai bawa ka yarda da cewa abin da ke wajen Allah shi yafi tabbas fiye da abin da ke cikin hannayenka, abin da yake wajen Allah shi yafi maka, kafi yaqini, kafi gamsuwa da cewa shi ne tabbas fiye da abin da ke tafin hannunka. Wa idza usibta bi musiba, kuma idan wata musiba ta same ka a duniya, kunta ashadda raja'an li ajriha wa zukriha, sai ka zamo kana tsananin kaunar ladan da zaka samu saboda wannan jarabawa da aka yi maka da abin da za a aje maka a lahira min iyaha law baqiyat laka fiye da abin da ka rasa da a ce yana hannunka idan aka jarabe ka da wata musiba ta asara ya zamo ka fi kaunar ka samu ladan abin da ka rasa fiye da a ce maka gashi za a dawo ma da abin yanzu amma ba ka da lada ka gwammace ladan fiye da a dama da abin da musibar ta same ka akai ka rasa wani abu na duniya ranka ba zai damu ba akan abin da ka rasa din nan fiye da a ce da za a dawo maka da abin a ce amma fa baka da lada ko dai ka fi kaunar ladan fiye da a dawo maka da wannan abin kaga ashe ko ka fi damuwa da me da abin da yake na lahira fiye da abin da yake na duniya wannan bayanin abu muslim kenan game da ma'anar zuhudu wa kharajahu ibnu abi dunya an yunus ibn maisara ibnu abi dunya ya rawaito daga yunus dan maisara kale yake cewa laysa zahadatu fi dunya bi tahrim al halal kamar dai maganar abu muslim yace ma'anar zuhudu a duniya ba shine haramta halal ba ba shine haramta halal ba ma'ana wasu mutane suna ganin an ce zuhudu shine duk abin da yake halal ne ka ƙi shi a ba haka bane ba shine ma'anar gudun duniya ba ka ce ba za ka yi aure ba ka ce ba za ka ci nama ba ka ce ba za ka kwanta akan gado ba ba shi bane zuhudu domin ai wannan halal ne an gane ko sai yace laysa zahadatu fi dunya bi tahrim al halal ba wai haramta halal shine zuhudu ba wala bi iza'ati al mal ko tozarta dukiya ya zamo ka samu duki a hannunka ka wulakanta ta a ce ya haka ce aini bana bukatar ta dan kana gudun duniya yace ba shi bane gudun duniya walakin zahada fi dunya yace abinda ake nufi da gudun duniya an takuna bima fi yadillahi aw taka minka bima fi yadik abu ka yarda da cewa abinda yake wajen Allah ka fi gamsuwa ka fi yarda da shi ka fi amintuwa fiye da abinda ke cikin hannayenka wa an yakuna haluka fil musiba kuma ya zanto in ka samu kanka a cikin jarabawa ta musiba ya zanto halinka wa haluka idza lam tusab biha da kuma in ba wata musibar da ta same ka sawa duk ɗaya ne da za a ce misali wata musiba ta same ka rasa wani abinka na duniya yanda za a ganka daidai ne da a ce da baka rasa abin ba saboda rasa abin ba zai tayin ma da hankali ya tayin ma da kiyama ba ka ɗauka shi kai duniya shi kenan ai a'a zuciyarka tana iya yarda da akwai da babu da akwai a hannun naka da an karɓe duk ɗaya ne a wajenka ka san Allah ne ya baka kuma da babu Allah ne ya karɓa abin saboda haka da halin wancan da wannan ya zamo sawa kana iya haƙuri kana iya danne zuciyarka to kenan inda mun auna irin yanayin da muke ciki ɗan kasuwarmu zai samu riba miliyan kaza amma ba za a gani a fuskarsa ba yana harka amma idan ya yi asarar 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 sai ka ga duk fuskarsa ta canza ya aka yi al'amura ba daɗi ya fa samu miliyan kaza a lokaci kaza amma wannan bai sa da ya rasa ɗaya bisa goma wannan ya iya haƙuri ba sai ka ga duk ya canza yanayi sai ka ji ƙorafi ta bakin malam yana cewa sai a yi ta kai ƙaran Allah duk inda ya zauna sai ya magana ai yanzu ai kasuwa ba kamar shekaru kaza baya ba duk inda ya zauna sai ya faɗa to lokacin da kake ta samun riba duk inda ka zauna ka ce mana kana ce riba ka rika faɗar ta dan me baka faɗa kai wa Allah godiya a wancan lokacin ɓoyewa kake yi Allah ne ya baka kuma shi ya tsaye da abinsa me yasa na koke da abin nan kaga kenan yanayin mutum ya zama bayi da ba irin wannan da malamai ke bayani ba ya zamo da halin musiba da halin yarda duk ɗaya ne a wajenka, ka san wanda eh baka a baya shi ya rike yanzu, kuma kana da fika da aminci cewa zai baka din domin akwai a hannunsa, ka yarda da cewa abin da yake wajen Allah kafi yaqini akai fiye da abin da ke cikin hannayen. Domin shi yasa manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama da mutane za su zamo kamar tsuntsaye yaqinin su da ku Allah zai ba su arziki, saboda tsuntsaye ba su da ma'ajiya, ba su da gona, amma kai ka taba jin an ce tsuntsaye sun samu sun shiga halin kakanuka yi abinci ya yanke, abinci ba ya yanke musu, ga sanar suna da iya rayuwar ka za ka suna kai kawo, kuma ka gaya min ina ka san suke zuwa samu abinci, ka san dai ba wani ya mallake su yake suke komawa gida gidan wani ba, kana ganin suna yawo a sama. Tsuntsayen nawaye na Allah ne, kai yanzu wayanda kake ganin suna kai kawo a sama din nan ka san suna da gidaje, ka san ina ne gidajen, ka san ina suke cin abinci, bayin Allah ne sun yadda Allah ya aje musu abin, saboda haka in an waye gari su fita su harkar su kafin su dawo kuma sun samu abincin. Kuma Allah bai hana su ba, suna ci yau da gobe iya rayuwarka kana gani suna kai kawo, duk bincikenka da leƙe-leƙenka da ka gano ina suke aje abincin ba za ka sani ba, gidajensu ba za ka san ina suke kwana ba, sai dai an waye gari kaga suna ta kai kawo, baka taba jin an ce tsuntsaye sun yi abinci ya yanke musu, kowa abinci ya taba yanke musu, saboda ai su sun yarda da cewa akwai na Allah din, kai kuma ka kasa samun wannan yaqini. Lau ta tawakkalu ne yace ko yace la razaqakum kama yarzuq at-tayr yaghdu khimatan wa yaruhu bitanan, ya waye gari ya fita kundinsa ba komai saboda ya kwana ya cinye abin da ita ra kundin, yana waye gari zai sammako kuma ije Allah ya bashi, amma kai kullun sai dai kai wa wani zato ga Allah, dai abin nan ba za ka ce Allah zai bayar ka yadda ba, kana kokonta. To yau dai za mu fita jiya kasuwar gaje da aka abin nan, yau kuma mu je mu ga ya abin zai kasance, dama ka fita da irin wannan tunanin, baka fita da yaqinin cewa arziki na Allah ne kuma Allah zai baka arzikin nan. Shine malaki wa an yakuna haluka fil musibati wa haluka idza lam tusabbiha sawa, ya zama halinka a lokacin musiba da lokacin da babu ita dai ya zanto duk ɗaya ne, wa an yakuna madihuka wa dhammuka fil haqqi sawa, kuma ya zama da wanda zai yabe ka da wanda zai zarge ka dangane da gaskiya da ka tsaya a kanta duk ɗaya ne a wajenka, ko ayaba ko arkai ayaba kai dai ka yarda gaskiyan nan kana kanta. Wannan daga Yunus dan Maisara yake fassara ma'anar gujewa duniya, kai kawai tunaninka Allah kawai da lahira, duniya kuma kai kana dai neman abin da yake wajen Allah a cikin ta, baka da damuwa akan ta. Fa fassara zuhda fi dunya bi thalathati ashiya, in ka duba wannan fassara da aka yi na gujewa duniya abuwa guda uku aka ambata, yace kulliha min amalil qulub, kuma duk abin da aka ambata yana da alaka da me, da abin da zuciya take kudurcewa, aikin zuciya, la min amali jawari, sai gaba ayyuka ne na gabbai ba, aiki ne na me, na zuciya. Yace ahaduha, daya daga ciki shine an yakuna al'abdu bima fi yadillahi, bawa ya zanto dangane da abin da ke hannun Allah ta'ala, aw saqa minhu, yafi amintuwa da shi, bima fi yadi nafsihi, fiye da abin da yake cikin tafin hannayensa, wa hadha, shi wannan yansha'u, yana samuwa ne min sihatil yaqini wa quwwati, idan bawa yana da yaqini da kuma karfin yaqini, ya yarda cewa akwai a wajen Allah kuma Allah yana bayarwa, fa inna allaha, domin shi Allah ta'ala, bamina arzaka ibadahu, ya lamince wa bayi arziki, Allah ya yi me? Ya lamince wa bayi, ya ce zai azurta bayinsa, ya lamunce musu ba dai arzikin ki so ba to yana wajen Allah Allah yake kuma zai baka wa takaffala biha Allah ya lamunce ya dauke arzikin bayi yace yana wajen su kuma shi zai ce da bayansa i ba su arziki kama kala kamar yadda Allah ta'ala yace wa min dabbatin babu wata dabba ba wata halitta a bayan kasa fil ardi a bayan kasa illa ala Allah rizquha fati arzikin ta yana wajen Allah saboda haka yace wa min dabbatin babu wata halitta wata dabba wani mai tafiya a bayan kasa fati arzikin sa yana wajen Allah tunda arzikin sa yana wajen Allah kuwa to ina ya kamata ya nemi arzikin a wajen wanda arziki yake wajen shine Allah Allah yana gaya wa bayi cewa arzikin ku yana wajena faman haqqaqa al-yaqina wanda ya haqqake yaqini iyarda da yaqini wa abin nan wa thiqa billahi fi umuri kulliha yana amintuwa da cewa Allah zai shiga dukkan wani al'amarinsa saboda haka bai da damuwa wa radiya bi tadbirihi lahu kuma ya yarda da yadda Allah yake gudanar da sha'aninsa duk abin da yake ce Allah nagode na yarda ya ubangiji radit wa kafa an ta'alluq bil makhluqina kuma yana yanke rata ya zuciyarsa ga ababan halitta ya san arziki ba hannunsu yake ba arziki a wajen Allah yake raja'an wa khawfan ko kauna ko tsoro yana ta'allaka da Allah ne baya Allah kashi da bayin Allah yace in wani ya hana ni shikenan na shiga uku a ba inda ka shiga in dai Allah ya hana ka shine ka shiga ba uku ba 19 ka shiga amma Allah yace zai baka meye na kuma abin nan akwai wanda zai hana ka ne babu saboda ka meye na tashi hankali da wane aina Allah ne wa mana'ahu zalika duk wanda iyarda yayyakini da cewa a wajen Allah yake nema wannan yakan hana shi min talabid dunya bil asbabil makruha yace sai ya nemi duniya ta hanyar da Allah ya hana zai neme ta ta hanyar da Allah ya yarda dan ya san Allah ke bayarwa tunda yayi ba hanyar da Allah ya yarda ko Allah zai bashi ko ba haka ba sabanin mutane suna cewa halattuna da wahala ko ba a samun ta dewa aga wannan rudin shedan ne halal ba ta da wahala kawai halal tana bukatar hakuri ne in kai hakuri arzikin ka yana nan Allah zai baka sannan kuma da yawa da karancin arziki duk a wajen Allah yake a rubuce ba wai dan halalce ba ita ba za ta yawa ko za haramin take da ba haka bane komai a rubuce yake saboda haka ka nemi duniya ma ta hanya mai kyau arzikin duniya ba a ce karka nema ba ka nema ta hanya mai kyau ta halal wa man kana kadhalika duk wanda ya zama halinsa kenan ya yarda da cewa komai a hannun Allah yake kuma a wajensa zai nema ba zai bi wata hanyar da Allah baya so ba to kana zahidan fi dunya haqiqa shine mai gudun duniya wa daga har ka zo ka shiga ce dakata in mun bayani ya take ai aka zaka ce ba sai gaya mun in gane ya take kai aka cika abin nan harka ce ta arziki ce arzikin gaya mun ya yake idan akwai kura na hakura ina neman lafiyayye sai to kaga matsalar ka kai komai sai ka ce sai an tantance sai an ce eje ka ni wanda aka tantance nake su na hakura to kaga wannan shine mai gudun duniya ba daina zuwa kasuwar ba daina sana'ar ba daina nema ba amma halattun kawai ake nema duk abin da ya gitta aka ga akwai matsala sai a ce saboda ai ba duniyar bace ita ai matattakala ce canza ake dubawa ko ba haka ba to irin wannan sune masu zuhudu masu gudun duniya kenan yace wa kana min aghnan nas irin waɗannan sune mafi wadatar mutane wa in lam yakul lahu shay min ad-dunya mawadati ne ko da bai tara ta ba tarawar bane wadatuwar zuci gamsuwa da abin da yake na halal da nema a wajen Allah shine wasani nabiyu ma'anar zuhudu shine an yakuna al-abdu idha usiba bi musibatin fi dunyahu bawa idan aka jarrabe shi da musiba a duniyarsa min zahabi malin na asarar dukiya aw waladin ko rashin yaya aw ghairi zalika ko wata musiba argaba fi thawabi zalika ya fi kwadayin ladan fiye da kwadayin abin ya dawo inda za a ce wanne kake so a dama da abin da ka rasa ko a baka ladan sai ce a ban lada duk da cewa yana son dukiyar yana son yayan yana son abin da ya rasa amma ya fi son ladan dan ya san lahirar ita tafi duniyar mimma zahaba minhu ya fi son ya samu rabo a wajen Allah na lada fiye da abin da ya rasa minar duniya na duniya an yabka lahu cewa abin ya dawo masa wa hadha aidan yansha'u min kamali lakin shi ma dai wannan yana faruwa ne in yana da yaqini cikakke ka yarda cewa akwai aljanna ka yarda cewa Allah ya aje lada ga wanda idan raba cewa zai bashi lada wa bashiri as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah ulaika humul muhtadun ya yarda da wannan in an jarrabe ka da musiba ka san Allah ya ce ai maka bishara domin an aje maka lada mai yawa inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi to wanne kake so a baka lada wanda babu lissafi ranar lokacin da kake da matukar bukata ko kuma a'a wannan abin duniya din da karasa eh an yi da karasa miliyan 100 kai miliyan 100 wata ne amma madadinta a lahira ladan miliyan 100 ladan abin nawa yake babu adadi a ce a dama da ita ko a baka lace wallahi aji bana bukata ladan nake so eh ka yarda ashe akwai ladan ka yarda wannan ma yaqini ne ka yarda cewa gaske ne akwai kuma ka fi son wancan dan yafi tabbas wa kadru ya an ibn umar an rawaito daga abdullahi dan umar anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yakana yaqulu ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakance fi du'a cikin addu'a sa allahumma ya allah yaqsim lana min khashyatika ka ba mu rabo daga jin tsoranka ma tahulu bihi bainana wa baina ma'afika irin abin da zai yi mana shamaki ga barin saba maka ka ba mu rabo na tsoranka na khashiya ya zanto muna da tsoranka irin tsoran da zai hana mu saba maka wa min ta'atika ya allah ka ba mu rabo a cikin yi maka da'a ma tuballighuna bihi jannataka irin abin da zai kai mu ga aljannarka wa min al-yaqini ya allah ka ba mu rabo cikin yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya irin abin da zai sa duk wata musiba ta duniya ta zanto ta yi sauki gare mu saboda muna da yaqini cewa musiba jarabawa a duniya sakamakon ta alheri ne mun karanta a hadisi ko cewa har an tashi kiyama waɗanda suke ba a jarabe su a duniya ba suka ga ana bawa waɗanda aka jaraba lada sai kash ina ma a ce an jarabe mu a duniya mun yi asara mun yi kaza mun yi kaza saboda gashi ana ta ba su lada to kai ba jarabe kai kana fariya ka ce wallahi wata na tara ko ciwon kai a mu ai lafiya to ai watan ka tara kana asara da ka samu ciwon kai da ka samu tuntube da ka samu kaza kaza ai riba ce musiba ce za a baka ladan ta gobe kiyama amma da ka zauna lafiya kai alhamdulillah ba a taba jarraba ka ba kai baka da matsala a kana da matsala kai asara babba saboda duk wanda aka jarraba ko kaya ka taka manzo Allah ce za a baka lada to wagun da ka taka kaya ba kai baka taba taka kaya ba kace a ni wannan ko ni to baka tuntube kai ka dauka kai ai tuntuban alheri ne kankare ma zanibi ake kuma baka lada ake saboda haka manzo Allah yana addu'a sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah ka ba mu yaqini ka so daga cikin yaqini irin wanda duk wata musibar duniya za ta yi mana sauki idan muka san cewa muna da rabo a gobe kiyama za a ba mu lada wa huwa min alamati zuhd fi dunya wannan kuma alama ce ta gudun duniya wa qillati ragbati fiha da kuma karancin kwadayinta قال علي رضي الله تعالى عنه سيدنا علي الله قال يدعى قريش يتي من زهد في الدنيا دو وندا يبجي ودنيا هانت عليه المصيبات هاي مصيبة بكومي بني أوجان ينا إياها قولي مصيبة تكن يمس سوكي سمو دمي تومي تيتي دنيا تيزا جربيكا لوكا شيكا غني انك تفو لاهرة فاتنك كسامو لادن وننجربا لاهرة الثالث أبو نأكو an yastawiya inda al'abdi hamiduhu wa dhammuhu fil haqq ya zamo inda kana da gudun duniya to kana da tsayuwa akan gaskiya dan me dan ka san tsayuwarka akan gaskiya a duniya shine samun tsirarka a gobe kiyama in ko ka bar gaskiya anan to ka san kana da matsala a wancan gidan. Saboda haka da ayabe ka da kada ayabe ka, indai zaka tsaya kan gaskiya a duniya kai sawa duk dai ne a wajenka, lalle kana da gudun duniya kuwa. Amma mai san duniya fa shi kullun so yake ayabe shi, dan me? Saboda shi bukatar shi a rabon duniya, duk abin da zai samu yabo a duniya kadai so yake, ko da abin kuwa ba gaske bane, ba na wanda yake batil ne barna ce, almuhim zai yi dan dai ayabe shi, tunda ai ba wai yana gudun duniya ba, ita yake so ya gina, ita yake so ya gina. Saboda haka mai gudun duniya an yastawiya inda al-abdi hamidu wa zamu fil haqq, yana tsaya akan gaskiya, duk wanda zai yabe shi ko izarge shi akan gaskiya duk daya ne a wajensa. Wa hadha min alamati zuhd fi dunya, wannan alama ce ta gudun duniya. Wa ihtiqariha, da rena ta. To dan ka zama abin da ka zama sai me, an yabe ka, an daga ka, an ce kai ne, amma iya nan a can kuma ba kai bane, a lahira kai ba kowa bane, kaskantacce ne. Saboda ne abubuwan da kai na laifi boyayyu da wanda ba dan Allah kai su suna nan, sai ka tafi lahira kaga to nan asiri, to wanne ife maka? To amma in kare na duniya ka dauka yaban duniya da ita ta ba wani abu bane, to kaga wannan kenan ka yadda yaban lahira da samun rabon lahira shine wani abu. Saboda haka ba za ka yi abin da za a yabe ka ba, in ko zai zamo zargi a gare ka gobe kiyama, ba za ka yi ba. Saboda me? Ba ruwanka duniya, ka rena ta. Wa qillati raghbati fiha, kuma kwadayinka na duniya bai da yawa, baka da wani damuwa da ita. Fa inna man azmata ad-dunya indahu, duk mutumin da duniya ta zamo ita ce wani abu a wajensa, ahabba al-madha wa kariha ad-damma, sai iso yabo ko bai so a zarge shi, saboda duniya yake so iwa. Saboda haka da kai gaske da baka yi gaske ba, da kai kike kai dai a yabe ka. Sai mu duba yanayin da muke ciki, ɗan siyasan mu, idan mutum ya hau kujera ta mulki, kai ka taba ganin wani mai mulki an je an ce ka ji tsoron Allah kaza ba dai ka isa ma? Ka isa ma? Da yayi da bai yi ba, da yayi kuskure da yayi daidai, da yayi ƙarya da yayi gaskiya, ka yi daidai sai ka yi, kai ne wallahi. Sai a ce wannan sai ka ga yana ya ce wato yayi komai yayi, in kai masa haka kuma abin da ake yi kenan. Yanzu muna gani, muna ma yi har da mu ma duk a ciki za ka gani mutum yayi barna da yayi gaskiya da yayi ba daidai ba, duk iya yabon kawai ake, amma babu nunin cewa akwai kuskure a waje kaza, ba a gaya masa haka. Sai in ka gaya wani kace ci kai, ba a gaya musu irin wannan, sai dai a gaya musu ɗaya ɓangaren na yabon kawai, saboda su duniya ce a gabansu kadai. Amma na a gyara, kana zuwa dama ka ce a gyara, in kana cikin tafiyar za a ce a yi waje da shi, in kana gefe ko za a ce to a nemi abin da za a laka masa, wannan fa yana so ya takura mana, a san yadda za a yi da shi. Shi ba zai yaba ba sai dai abin nan, wani lokaci ma za ka yaba din, amma kuma in ka faɗi gyaran sai a ce dan me? Kai fa kai yabo ba adadi, amma ka ce a gyara abu daya. Saboda su ai duniya ita ce, inda suna da hankali ai yabon ma ba shi bane. Ah, to abinda aka dora maka na wajibi dan kayi sai me? A ce kayi kaza kayi kaza, to me dan kayi? Dama ba ce akai za ka yi ba, ka fito ka ce wai a zaɓe ka wai za ka yi, to da kayi sai ka ce nayi, sai a ce to ka kyauta ka sauke nauyi, kanka kai wa ina ruwan mu dan kayi? Sai fara lissafo titin kaza ne na yi, gidan kaza ne na gina, abu ka, to da kai sai me? Ai ba abin yabo ba ne, ka sauke wa kanka nauyi ne. Amma da baka yi ba, da baka yi ba, da baka yi ba, ka lissafa a Kano akwai mutum miliyan 20, za ka tsaya gaban Allah sai miliyan 20 sun wuce, kowa ya ce bani da matsala da kai, sai a ce to wuce. Mutum duk adadin mutanen garin nan kowa sai ya ce bai da damuwa, domin dukkaninsu amana ce a wuyanka. Kowa ya ce bai, sai a ce to wuce. Wai kuma mutum yana Boston yana cewa ai shi kuma irin wannan mulkin fa ake nema. Yanzu ka duba adadin mutane fiye da miliyan 200, a ce sai an tsaye da kai miliyan 200, kowa ya ce bai da matsala tare da kai, ka wuce aljanna. Kai shekara nawa za ana lissafi ma tukun, mutum miliyan 200 su wuce ma, musulmi da kafiri, kowa a ce ka ba shi haƙƙinsa. To ai ya wannan ma masifa ce ma, to me abin daɗi a ciki? Amma kullun son yabo kawai, ba ita a yi ce a gyara ba, an ce a gyara, dan me za a ce a gyara? wannan ba gaskiya bane wannan. Saboda haka wanda isan duniya ba komai bace da a yabe shi da a zarge shi duk ɗaya ne a wajen shi, don ya san ba nan ake wa ba, can ake wa. Don an yabe ka a nan bisa ƙarya, can kuma ka je kana da matsala, to me zai amfane kai ba? Sai kai ta mamaki mutane sun ma yadda akwai lahira kuwa, wallahi ko sun faɗa da bakinsa, aikinsa yana nuna kai suna ganin ba gaske ba ce. Domin duk mutumin da ya yi da gaske ce, wallahi malam sai ya samu damuwa ko mun ƙanƙantar nauyin da ke kafaɗarsa. Iyalinka kawai mutum bakwai, mutum tara a gidanka, matarka da ayanka, a ce ranar alkiyama sai an tambaye ka haƙoƙinsu, ya kake ji? Ka ce na yi abin da ya kamata game da su ko ban yi ba? Haka aka je ra'ayi, aka ce al'imamu ra'in wa huwa mas'ulun, aka ce ar-rajulu fi alihi ra'in wa huwa mas'ulun, aka ce al-mar'atu fi zawjiha ra'iyya, al-khadim kai yaron shago da kake ganin ai ba dukiyarka bace ta mai gidanka ce, wallahi Allah, manzo Allah yake sai an tambaye ka kai ma ka kiyaye dukiyar mai gidanka, baka ha'ince shi ba, baka yi mata ya yarda da kai, ya baka amana, ka kulan masa da dukiya, ka kiyaye, wallahi Allah sai ya tambaye ka. Dan sace-sacen da dabare-dabare da wane ne, din sai an tambaye ka kai jawabi, in ka yarda lahirar gaskiya ce. Saboda haka tsayawa akan gaskiya ko ayaba ko kada ayaba alama ce ta baka damu da duniya ba. Fa inna man azumat ad-dunya indahu, duk wanda duniya ta zama wata aba a wajensa ta girmama, ahabba al-madha wa kariha adh-dhamma, shi yake son yabo kuma bai so a zarge shi. Wa man istawa indahu hamiduhu wa dhammuhu fil haqq, amma duk mutumin da ko ayaba ko azarga in dai yana kan gaskiya shi bai damu ba, dalla ala suquti manzilati al-makhluqina min khalqi min qalbihi, ya nuna cewa bayi a zuciyarsa ba ruwan shi da wani sha'anin su bai, ba su bane a gaban shi, ba su bane a gaban shi. Wa imtila'ihi min mahabbati al-haqq, zuciyarsa gaskiya ce ke cike a cikin zuciyarsa, ita yake wa, ita yake nema, akan ta yake tsaye. Wa ma fihi min ridha maulahu, neman yaddar maulansa ubangiji shi ne a gaban shi, ba neman yaddar bayi ba. Don ku yaba mutum ya yi ta wani abu, so yake a yabe shi, ba Allah ya yabe shi ba ya yi asara, don duk duniya sun yabe shi, amma ba abin yabo ba ne a wajen Allah. To sai me in ya gamu da Allah, Allah bai yabe shi ba, duk duniya sun zarge shi, mai wata riba zai samu? Duk mutanen duniya suna da wutar aljanna, suna da abin da za su ba shi in ya shiga kabari? Ba su da shi. Allah ne ke da wannan, kenan yabon Allah shi ake nema, shi ake wa, ba yabon bayi ba. Wannan ya nuna duk wanda yake neman yabon Allah ya yi watsi da bayi, bai damu da yabonsu ba, ya yarda da cewa ba yana yi don nan ba ne, don can gidan yake wa, kaga duniya ba ta dame shi ba kenan. To wannan shi ne hakikanin gujewa duniya. Wa qad ruwiya an as-salaf ibaratun ukhar, an rawaito maganganu da yawa daga magabata fi tafsir zuhud fi dunya, wanda suke bayanin ma'anar gujewa duniya, kulluha tarja ila ma taqaddama, duk dai zaka canza magana tana koma ne zuwa abubuwan da aka ambata a baya. Malike ce wali nurja ila shirhi hadisi idza fi dunya hubbukallah, mu koma kan hadisin mu. Manzo Allah yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ka guji duniya, yuhibbukallah, Allah zai kaunace ka. Fa hadha alhadith, shi wannan hadisi, yadullu ala anna Allah, yana nuna cewa Allah ta'ala, yuhibbu zahidina fi dunya, yana kaunar masu gudun duniya. Qala ba'du salaf, wasu daga cikin magabata suka ce, qala alhawariyuna li Isa alaihi salam, hawariyawa almajiran annabi Isa alaihi salam suka ce da shi, allimna amalan wahidan, ya annabin Allah, ka koya mana aiki guda daya, yuhibbuna Allahu alaihi, wanda in mun yi Allah zai kaunace mu. Qala, sai yace abghidu ad-dunya, ku kyamati duniya, yuhibbukum Allahu jalla jalalu, Allah zai kaunace ku. Wa qad zamma Allahu ta'ala, Allah hakikanin wato yadda al'amarin yake, ya zargi man yuhibbu ad-dunya, wanda ya so duniya ya fifita ta akan lahira, wa yusiruha ala al-akhirah, ya fifita duniya akan lahira, kama qala, kamar yadda Allah ta'ala yace, kalla bal tuhibbuna al-ajila, ku mutane kuna kaunar mai gaggawa duniya kenan, wa tadharuna al-akhirah, kuna kyale lahira. Wa qala Allah ta'ala yace, wa tuhibbuna al-mala hubban jamman, kuna san dukiya so na matuƙa. Wa qala Allah ta'ala yace, innahu wa innahu li hubbil khairi la shadid, shi dan adam wajen san dukiya akwai tsananin kaunarta a zuciyarsa. Wal muradu hubbul mali, da yace innahu li hubbil khairi, wato yana nufin san dukiya hubbul mal la shadid dan adam mai tsananin santa ne fa idza zamma man ahabba dunya idan aka zargi wanda yake fifita duniya yake sa ta a zuciyarsa yake kaunar ta fiye da lahira dalla wannan ke nuni ala madhi man la yuhibbuha ana yabon wanda bai sa duniya a zuciyarsa ba bal yarfuduha wa yatrukuha ya kyale ta ya fifita lahira akan ta qala al-hasan hasan al-basri Allah ya masa rahama yace man ahabba dunya wa sarratu wanda ya kaunaci duniya ya fifita ta har ma ya zanto ita ce a bafarin cikin sa kharaja hubbul akhirati min qalbihi sal lahira zai fita daga cikin zuciyarsa ai ba zai yi 50-50 ba ba zai yi ba a ce kana san lahira 50% kana san duniya 50 zai yi wahala in ka so duniya to dole na lahira a samu raguwa in ka so lahira kuma dole a duniya a samu raguwa haka abin yake di yadda ka kaunaci duniya to ba za ka so raguwa da ita ba kaga kenan baka san lahira ko ba haka ba ai wannan ma zahiri ne abu ne wanda yake a fili wanda ya so duniyar ya fifita ta ya zanto ita kadai yake tunawa in aka ce masa ga mutuwa sai yaya ce Allah ka dai zan rubun nan ko ba haka ba baya so a ce ga ta da cewa a ce mutuwa ce da Allah zai haka kana harkar duniya kana kira mutuwa saboda me saboda ai wai tunaninsa so yake sai ya kai wata gaya ita kuma kaiwa gaya ba a hannunka take ba to shi yasa amma duk wanda ifibi ta lahirar ya fasanta to sai ya zama duniyar ta samu raguwa na kauna a cikin zuciyarsa wa qala aun ibn abdullah aun na abdullah yake cewa a duniya wal akhira fil qalbi duniya da lahira a zuciya ka katifai al mizan kamar tafin mizani ma'aunai guda biyu ne bi kadri ma tarjihu idahuma gurgurdan da daya tayi sama to ta khifu al ukhra kuma dayan dole yi kasa ko ba haka bane inda ake auna ma'auni suke ne ai ba zai yi sai zamu daidai ba indai an dora wani abu kan din sai an yi mai sai an samu to duk yayin da ka dora duniyar ta furin jaye to kuma lahira sai ta yi mai sai ta yi kasa haka abu yake a cikin zuciya akwai ma'auni a zuciya wacce ka fi so lahira ko duniya to ma'aunin kawai zaka duba wacce ta furin jaye a wajenka wa qala wahab wahab dan munabbi Allah ya masa rahama yace inna ad-dunya wal akhirah ka rajul lahum ra'atani duniya da lahira kwatan kwatin su in zaka auna kamar mutun ne mai mata biyu kamar mutun ne mai mata biyu ina abokai na masu mata biyu in arda ihdahuma in yaje yarda da dayar asfata al-ukhra sai dayar da mutata ba haka bane mai mata biyu kar ka yarda dayar ta gane dama haka ake in za a yi wa ɗayar abin nan ɗan abin nan haka to fa sai an duba an ga ɗayar dai mata ji ko ƙasa-ƙasa ƙa'ida ce duk yayin da kai ɗayar ta ga cewa ka yi abin nan sai ta ce a to kuma sai ka dare sai wata ce a to haka za a yi ta bar da kai to haka duniya da lahira ce suna kallon ka duk yayin da ka fifita lahira ce to duniya kake so je ka to wacce kake so in kuma lahira ka bibita duniya sai ta rika ce mala'ika ce eh lahirar nake so ita kai ka ga mata ina ruwanka da ita sai lahirar nake so ina ruwa da dake ko ba haka ba amma kai yadda lahira ta ce maka kai duniya kai yadda to ka ga kana cikin matsala dole kai kokari ka nemi yadda lahira dan duniyar ba komai bace zaka tafi ka barta an jima ka dan kuma abin da ke can shi yafi alkhairi inji Allah wal akhiratu khairun wa abqa to shi zaka yarda da abin da yake ba bai da tabbas wannan misali yayi kyau kwarai da gaske yayi kyau kwarai da gaske wa alam ma laita ka sani anna zammal warida fil kitabi wa sunna lid dunya zargi da yazo a cikin qur'ani da sunna ga duniya laysa huwa raji'an ila zamaniha ba wai ana maganar zamanin da ake rayuwa a duniya ake nufi ba alladhi huwa al-layli wan nahar ma'ana tafiyar dare da zuwan yini ba shi ake magana ba al-muta'aqibani ila yawm al-qiyama wanda za su ci gaba da wanzuwa har a tashi kiyama dare izo yini ya tafi yini yazo dare ya tafi fa inna allaha ja'alahuma khilfatan Allah ya sanya dare yazo abin nan yini ya tafi da kuma jujjuya wasu ne khilfatan suna caccanjawa liman arada an yadhakkara ga wanda yake so ya dauki wa'azi aw rada shukuran ko iso ainihin wato yi godiya walaysa dhammu raji'an ila makan ad-dunya haka nan zargin ba wai ita kanta duniyar kasar ake wa zargi ba allazi huwa al-ard ma'ana kasar da ake zama akai ba ita ce abin zargin ba allati ja'ala Allahu li bani adam mihadan wa sakana wanda Allah ya sanya kasar ta zanto makwanci ne dan adam kuma mazauni gare shi anan zaka gina gidanka kai rumfa ka shiga saboda ruwa saboda sanyi saboda zafi kai anan kake zauna a duniya so ita kasar me abin zargi a cikin ta wala ila ma auda Allahu fiha min al-jibal wal-bihar zargin ba wai ana zargin abin da Allah ya sanya a cikin ta bane na al-jibal aunuka ko al-bihar ko guna wal anhar da ƙoramu wal ma'adin da abin da ke cikin duniya na ma'adinai wala ila ma ambatahu fiha min ash-shajari waz-zar'a zargin da ake ba na shuke-shuke da tsirrai dake bayan duniya bane wala ila ma basta fiha min al-hayawanat wa ghayri dhalik zargin ba ana zargin abin da ke duniya na dabbobi da halittu bane فإن ذلك كله من نعم الله على عباده duk abin da ka gani a duniya cewa yayi a qur'ani wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an minhu ya halitta lakum gare ku ko suwa ɗan adam ma fil ardi sai ce jami'an yana muku yana goranta muku duk abin da ke bayan ƙasa Allah yayi ne don ku amfana da shi to don kun amfana mai abin zargi dama don ku akai dan ka gina gida ka shiga ciki ai ba abin zargi bane dan kai noma ka nemi abincin da zaka ci abin zargi bane dan ka fita ka nemi arziki dan rufin asirinka ba abin zargi bane dama duniyar ai ya halatta abin da ke cikin ta ya gaya muku dan ku ne dan ku ya halatta bima lahum fihi min almanafi abin da ke duniya ku dauka ku amfana dan ku rayu ku ji dadi a duniya walahum bihi min alitibar sanan ya halatta abin da ya halatta a duniya dan ku dauki wa'azi kusan kudurar ubangiji da ikonsa kusan akwai Allah walistidlali ala wahdaniyati sani'i ku kafa hujja da halittun ubangiji dan kusan lalle akwai mahalicci wa kudratihi mai kudura wa azamatihi ubangiji mai girma ma abocin azama da girma da daukaka wa innamaz zammu zargin da ake raji'un ila af'ali bani adama yana komawa ne zuwa ga abin da kuka aikata na ayyukan ku bani adam a cikin duniyar alwaqi'a fi dunya wanda yake auko a duniya lianna ghalibaha waqi'un ala alwajhi alladhi tuhmadu aqibatu saboda galibin abin da ake aikata waqi'un yana faruwa ne ala ghairi alwajhi ba akan fuskar da alladhi tuhmadu aqibatuhu da ake yaban aikin bane bal yakau ala ma tadurru aqibatu yana faruwa ne mafi yawan ayyuka wanda ababan zargi ne ma'ana akibar abin zargi ne aula tanfa kuma abin da ake aikata aslan bai da amfani kama kana ta'ala kama yadda Allah ta'ala yace wa ya'lamu yace ku sani ya ku yan adam yace annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu rayuwar duniya wasa ne da wargi wazinatun da ado wa tafakhur da alfahari bainakum tsakaninku fa butikar kenan wa takathurun da kuma takathur kokarin tarawa himma wajen a tara duniya fil amwali wal aulad cikin dukiya da yaya shine rayuwar duniya ko ba ita bace ita ce la'ibun wa lahu mafi yawan abin da mutane suke in ka tambaya me ribar abin me aikin ba wani abu a ciki shirme ne kaga a zuba dukiya dimbin dukiya a ce wai dan kwallo kwaya daya an saye shi miliyan dubu ce miliyan dubu a kudin Najeriya miliyan dubu an saye dan kwallo so sai aka yi yaya sai duniya ta kara ne a ce an gina filin wasa stadium miliyan dubu to kuma da aka gina filin stadium miliyan dubu sai me ya faru la'ibun wa lahwun kawai abin da ake tawa kenan musamman mu a zamaninmu na yanzu mai ake wa wargi da shirme da kuma ado zina ado in kaga wani abin an kawata sai kai ba dama ne mota ce model 20 kaza komai akwai a cikin ta kai ba ma ce ka rike tsari ba kawai kana zaune kace bata gabas ta gabas kace an gama shikenan zina ai ta kuma kyallowa ana haskawa ai to sai ne watafakhur da alfahari mu ne watakasuf da kokarin accumulation tarawa ake abin nan majalla Forbes din nan ta bayyana yau wani yayi kasa da shine na uku yanzu yayi wa kasa ko me Facebook an ce yayi kasa da miliyan billion bakwai ko na dala saboda an samu matsala to yanzu wani yayi sama to gobe so yake sai ya koma fa saman nan can saboda haka duk yadda za a tara a kara to haka shikenan fil amwali wal aulad taiti kamathali ghaysin misalin wannan kamar ruwan sama ne a'jaba al kuffara nabatu akai ruwan sama yabanya tai kyau manoma su kai gonar wani ba dama ne ka san manoma in ka je kaga wata gona tai kyau tai dawa ta kai tai kore tai tsayi ta fita ce kai wani dan Allah wani sirri ne a wannan gona ka ta burge ka kana ta wani shi kan ai masha Allah bana ai shi kan ai girbi ba dama ne ai duk manoma in sun ga gona su suna burge su sai yake fatarahu thumma yahiju amma ba shi dan lokaci kankani ruwa ya tsaya tik fatarahu mutfarran bayan kankanin lokaci ga ta fara canja kala sai kuma ta bakin bahaushe ido sai rena sai rena fata kuma sai kaga an fara abin nan ido ya ci ciko zuciya tana bugawa wacan da aka gani kore ya banya ce ta fara canja kama ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما بعد ɗan lokaci kankani zai zama hutam shine karmami shine ya bushe ba zaka in an tare a ƙasa ya zama abin nan sai kace zuwan nan shine koren ita nan gashi ya zama yayi ja yayi baki ya canza kala to haka al'amarin yake haka duniya take duk yanda za a yi din ne ba da lokaci kankani ne sai ka nemi wannan da ake ganin ya isa din sai ka rasa shi ba labarin shi kamar ba a yi shi ba ina fele yanzu da yayi sharafa lokacin da ba kudi ake samu ba amma ya samu suna ai sai ake kan turawa a ƙarshe aka kai shi filin wasa ba ko ta ne ba zai iya ba kafar da ake cewa ba irin ta a duniya ta zama ba ta iya komai sai ake kan gurgu ake tura shi shikenan ya zama ba kowa ba sun mai hejo fatarahu sun mai kunu hutaman ya koma ƙasa baki daya nawa suka yi sama din yau ina ciki ba su ba labarin suna marayin amma ba labarin sai ta wafi al'akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan to a lahira in an je ga abin da ake samu ga wanda bai bi Allah ba yana da azaba mai radadi azabun shadid duk abin da aka yi a duniyar aka kare ga makomar a can wa maghfiratun min Allah wa ridwan ga wanda ya bi Allah kuma yana da gafara da samun yardar Allah shine abin da ake samu a can saboda haka sai ka zaba wanne kake so kai aiki dan ɗaya daga cikin biyun nan wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridati wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ya sake nanatawa saboda haka rayuwar duniya ba komai bace illa jin dadi ne rudi dan kankani zai rude ka ka ji ai kai ne gobe kuma ba kai bane goban fa ba wai ta shekara 2000 bace goban gaske saboda shekara 20 30 nawa take ai goba ce kamar bata wuce ba wa bi kulli hali ma la yati da kowane hali dai fa zudu fi dunya shi'aru anbiya illa guje wa duniya alama ce ta annabawan Allah shi'ar ne na annabawan Allah wa awliyai da waliyai wa ahibbai da masoya Allah su kan dama lahira suke so ba duniya ba wannan ita ce wasiya ta farko izhar fi dunya yuhibbukallah ka guji duniya Allah zai kaunace ka sai wasiya ta biyu wazhar fi ma inda an-nasi yuhibbukannas ka guji abin da ke hannun mutane za su kaunace ka lokaci yayi za mu dakata anan sai mu karashe wasiyar insha Allah ta'ala a darasi na gaba Allah ta'ala ya ba mu ikon wa'astuwa da wa'azin da ake mana ya bamu ikon aiki da dukkan alkhairi ya tsare mu daga sabawa Allah Allah ta'ala ya bamu aminci da kwanciyar hankali a kasar mu Allah yayi mana dukkan damuwa wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum